Saída. Kasani ina da bukata
Saida
kana fada kake yi mun na fahimta
Saida
mai sama sake har ki sani da santa
Saida
dan albarkatun fatihatu tota kai tsira Allah kanin ka aminci
Saida
kai wagwanin da shi ka ba musulunci
Saida
sa ahali sahabu na fiyanati sude enti samarin fa amma ga wanda ya gane
saida
shehu tijani san kama bauta ne
saida
babu akon mu shehu tu daga kude
saida
komai za a ce a ce daidai ne barahama kulli ne ku sake fahimta
saida
komai san sa zuciya ta huta
saida
shehu jibri ni da shi na shagalta
saida
shehu sharif na sale ya ka saita ahmadiyar wa assalamu alayka
saida
ahmadiyar wa assalamu alayka
saida
ahmadiyar wa assalamu alayka
saida
dan miskin ka banda kanka na dauka Allah la ilaha illa Allah
saida
Allah la Fadima Zahra assalamu alayki
Sayyida
Fadima Zahra assalamu alayki
Sayyida
Fadima Zahra assalamu alayki
Sayyida
Fadima Zahra assalamu alayki Ummul Khair assalamu alayki
Sayyida
Ummul Khair assalamu alayki
Sayyida
Ummul Khair assalamu alayki Assalamu alayki Nana Batula Assalamu alayki
Sayyida
Nana Batula Assalamu alayki
Sayyida
Nana Batula Assalamu alayki
Sayyida
Nana Batula Assalamu alayki Az-Zahra Assalamu alayki
Sayyida
Az-Zahra Assalamu alayki
Sayyida
Az-Zahra Assalamu alayki
Sayyida
Az-Zahra Assalamu alayki As-Siddiqa Assalamu alayki
Sayyida
As-Siddiqa Assalamu alayki
Sayyida
As-Siddiqa Assalamu alayki
Sayyida
As-Siddiqa Assalamu alayki Mai girman kisa kace aka fara
Sayyida
babu kamar ki zan fada zan kara
saida
dan mu yabe ki har huta makarura
saida
zan ya bada nan batula asara in ba ke bazara waiwa tete
saida
mai matsayi silar ki duba ka dace
saida
ku matsayin balki su ai baiwa ce
saida
har abada batul ke ta dabance ba masanin ki yau ta kowace sufa
saida
aka ce batula arfa gofa
saida
aka ce batula arfa gofa
saida
har abada kamar ki babu latifa annabi ya kira ki ummul khairi
saida
kuma da hausa ko uwar alkhairi
saida
mai san ki nana ya wuce gori abinda zan yi bayi zininki
sayida
ko aina ina cikin sha'aninki
sayida
zan can gaskiya ina kaunarki
sayida
ba ni da ran da zana daina yabanki ke daya tagna so mun shurafa'u
sayida
wanda kwatan kwatiki ko asama'u
sayida
mai duka matiki ku yayya fada'u
sayida
Zikyo mukas da sama'u Allah la ilaha illa Allahu
sayyida
Allah la ilaha illa Allahu
sayyida
Allah la ilaha illa Allahu
sayyida
Bintu Muhammadur Rasulallahi Allah la ilaha illa Allahu
sayyida
Allah la ilaha illa Allahu
sayyida
Allah la ilaha illa Allahu
sayyida
Bintu Muhammadur Rasulallahi ba wani dan kwarai a wannan karni
sayyida
sai mai san mutuna na yakini
sayyida
san can gaskiya dukan ku kujini
sayyida
san sayadar mutu tukar addini Zara Rabu ne zai kika
Sayyida
Yung baka so ta Rabu shi zai soka
Sayyida
Kai baru ma amfalla sama kakanka
Sayyida
Fadu maketa sarrufun shaninka Babu isa irin na fadu mabinta
Sayyida
Kote ina batula taka saita
Sayyida
Sayi wani ya jigata wani zai huta
Sayyida
kabari a barka kan sha'aninta da kalmi ka sa fito mi yawo
sayyida
in ka ga magani akwai mai ciwo
sayyida
mai sanda a hannu shike kiwo
sayyida
ba ilimi ga wanda baya yawo lalle labule asirin daki
sayyida
ba kwandire ba ya iya burki
sayyida
soja ga wuta ga yaki
sayyida
lamarin faduma akwai mamaki ran wanka ku dai na boye tv
sayyida
wanda yayi ku yayi ni shi ne rafi
sayyida
wanda ya dau agasha dolan sazibi
sayyida
har a cikin uwa akwai bara gurbi mai kin faduma Allah wadaranka
sayyida
ka kwanda hanyu barinka
sayyida
ga wata shawara da ni zan baka
sayyida
kar ka mutu shi ne kawai da bainka ni dai na fice da ummul khairi
sayyida
soyayya ta ce cikar alkhairi
sayyida
fatima kara 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 sirri
sayyida
kar ta kai ta sai ki shi ne buri girman sharu mai fadima umma
sayyida
girman sharu mai fadima umma
sayyida
dan abban zaituna banan koma
sayyida
abacin jinna ne da damin himma